أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan yammaci na ranar Litinin wanda ya daidai da 23 haka ne 23 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2024 domin ci gaba da dauran mu cikin wannan littafi na ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikafi wa zakatul fitr na babban malami al-sheikh abdul karim bin abdullah al-khudair Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi idan ba manta ba a darasin da ya gabata na jiya mun ga fasalin da malam ya kawo mana bayanai game da wato hadafin da aka shar'anta mana azumi ne mun ga wasu hadafi guda biyu wanda sune hikima ta abin da ya shahi wato shar'anta azumi shine dan mutun ya samu takwa mutun ya samu tsoron Allah subhanahu wataala ne malam ya koro mana bayanai game da wani zai ce yana yin azumin amma mene bai samu tsoron Allah malam ya bada amsa game da irin wannan da Allah azumin naka da kake yi akwai abubuwa wanda suka sa wato azumin naka ya samu naqasu ya samu ragi ya samu halal ya samu tawaya a ciki haka kuma abin da ya shahi kamewa wani zai ce yana yin azumin amma dai cikin Ramadan shahawar shi ma karuwa take to shi ma malam ya bada amsa ga irin wato wanda suke rage ga wannan abun la Allah kai ka kai kanka zuwa wajen fitina ko kuma wani abu makamancin haka la siyama a wannan zamani da muke ciki na wato social media Allah subhanahu wataala ya datar da mu a yau insha Allah kenan zamu tashi fasli na gaba kenan cikin littafin safa ta 37 inda malam yace mana bima yasbutu dukhulu shahr bi dukhulu shahr haka ne go malam yace mana wato da menene yake tabbatuwa cewa fa wannan watan ya shigo wani wata yake ni shine watan Ramadan takaka za a gane cewa watan Ramadan ya shigo to abu na farko malam yace ru'yatul hilal shine ganin jinjirin wata yanda ake gane watan Ramadan ya shigo shine da man ganin wata kamar yanda mun sani idan Ramadan ya zo watan Sha'ban ya zo karshe ya zo 29 to za a fara duba kamar yanda muke cewa za a fara duban hwari to wannan idan an gani wata a lokacin kenan shine wato watan Ramadan ya kama sai malam yace yasbutu siyami shahri Ramadan bi ru'yatil hilal li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wato yana tabbatuwa azumin watan Ramadan yana tabbatuwa da shigar watan shine da ganin wato jinjirin wata lokacin da ka gani jinjirin wata to lokacin sai a dauki niyyar yin azumi saboda fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi lokacin da aka gani wata dan ganin wata ku yi azumi haka ku sabke azumi ku ajje azumi idan an ga wata malam yace wa ru'ya la budda an takuna bil aini to ganin nan da ake magana malam yace ba makawa abu ne wanda ake so ya zamanto da ido gani na ido li'anna haqiqata ru'ya an-nazar bil basar saboda haƙiƙanin a ce gani shine gani da abin da ya shahi ido kenan malam yana so ya mana nuni kan mene ganin wata ana dubawa ne da ido ba da wato irin na'urori na zamani ba yanzu duniya ta ci gaba zaka gani ɗan wanda suke lissahin falaki mi sunan su sto astronom. To ɗan astronom zaka gani suna lissafawa cewa fa watan wannan da zai bayyana a rana kaza ba zai bayyana ba, mu kuma lissafin ya bamu cewa a rana kaza zai fara bayyana, su kuma su ce a rana kaza ba zai bayyana ba, ko kuma su ce idan zai bayyana bangaren yamma maso gusun misali. To kuma ya kai katari muka ganshi a yamma sak ko kuma a yamma maso arewa misali. To kaga wannan lissafi ne wanda yake idan ya zamanto an yi shi a haka, kuma ya zamanto kun ga watan a bangare kaza, sai ya zamanto a ce abu ya ci karo. To sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mana ana daukan azumi mine dan ganin wata, lokacin da aka ga wata ina abinda zan mu yi itimadi da shi, mu yi dogaro da shi, ba shi bane ba wannan lissahi na falaki, ba wannan lissahi ba, lissahin da zan mu yi shine lissahi na gani ru'ya wadda take albasariya, ru'ya ta gani da ido. Kina idan an gani da ido a dauki azumi, idan kuma an gani haka a aje, malam yace wa ma'lumun anna hadha la yatahaqqaq bin nisba lil jami', amma duk da cewa abu ne wanda yake sananne, wannan gani na ido ba kowa bane zai iya gani. In sai a zo gashi nan watan ana ce ma gashi nan daidai waje kaza kai ka kasa gani, yanzu azumin bara ina ganin wata a nan garin, a nan ma ina tunani kusan rabu masallacin nan kowa ya gani, kowa ya gane shi, amma kuma akwai wanda ba su ganshi ba. To ka gani gani yana sha bamban da wani da wani da wani, wani la'alla saboda girma mutumin da ya lattijantaka, la'alla wani in ya tsaya a can kofa ma ba zai ringa ganin shi da kyau ba, ko kuma wannan takarda ta littafin nan ba zai iya gani ba sai ya karasa abin da ya shahi character tukun zai gani ya sa luneti kenan. To kenan wannan malam sai ya ce ma ru'yar nan da ake cewa ba za ta samu ba abu ne wanda ba zai samu ba gaba da dukkan mutane, kenan wasu ne za su iya gani, malam ya ce inna ma yatahaqqaqu li ba'dihim, wasu ne kadai za su iya samu wato su gani wato wannan watan. Wali hadha saboda haka malam yace la yutalib kullu insanin an yara alhilala bi nafsihi, ba a ce ba kowa sai ya ga wata da idan shi tukun zai dauki azumi. Kaga da abun ya kasance cewa he ka gani da ido, kaga ni ai da yawa kenan za a ce mine ba za su yi ba azumi kenan, na farko makawo barshi yehe wannan shi bai gani ma kwata kwata. To a wanda suke ganin ba kowa bane zai iya ganin, wani nan da san meter ma bai iya gani, waranta na ya daga kai ya hango ka ringa kwatanta mishi cewa daidai foto kaza daidai kaza, kwata kwata ce zai ce ma zai ba zai gani ba, ba zai gane shi ba. To shi yasa malam yace abu ne ba wanda aka nemi kowa cewa sai kowa ya gani, idan wasu suka gani shikenan kawai abinda wato za a yi shine a dauki azumi kamar yanda bayani zai zo karin gaba. Malam yace da anna haza mustahil, abu ne wanda ba zai yu ba a ce kowa sai ya ga wata tukun zai dauki azumi. Yace famin almukallafina man yastahilu alaihi ru'yatul hilal, yana daga cikin wanda suke baligai wanda alqalami ya hau kansu, amma abu ne wanda ba zai taba yuwa ba su ga wata, wani shi da ganin wata sai lokacin da yazo ayyamul bi, lokacin da yazo yayi cika ya cika ruwan ish yana kwanuka masu haske irin 13 14 15 16 a lokacin zai ringa ganin shi, amma kwata kwata yana karamin nan wani ba zai iya wato ganin shi ba. Malam yace in ma li da'fi basarihi, in ma ya zamanto au faqdihi, in ma ya zamanto dan saboda raunin ganin shi, ko kuma ya wato ya rasa ganin ma gabaki daya. Malam yace wali haza saboda haka yakfi thubuta dukuli shahri bi ru'yati adadin wahid, wato ya wadatar ya isa samun tabbatuwar cewa azumi ya shiga da samun labarin mutum guda wanda yake adali, idan ya zo yace ya ga wata matukar wani adali ne to ya isa a dauki azumi. Ya isa mutum guda yace an ga wata matukar adali ne to wannan shikenan kawai a dauki azumi. Malam yace fa idza ra'a al-hilala wa shahida bi hadhihi ar-ru'ya wa qubilat minhu lazima an-nasu sawm kama jaa fi al-hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Malam yace idan ya tabbata wannan ya ga wata, ya zo yayi shaida da cewa ho ya ganshi da idan shi, to mutane kuma aka karbi wannan shaida, to abin da yake shine wajibi ne ya lazimta ga mutane wato su dauki azumi, saboda hadisin da yazo na Abdullahi dan Umar yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa tara an-nasu al-hilala, wato mutane sun je an je neman ganin wata an ganshi, fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aituhu, sai na ba annabi sallallahu alaihi wa sallama labari cewa ni na ga wannan wata, kaga shi kadai yazo ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa labari ya ga wata fa sama wa amara an-nasu bi siyami sai abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki azumi haka yace ma mutane kowa ya dauki azumi saboda abdullahi dan umar ya kawo mishi labarin cewa an ga wata kaga mutun dai ya kawo labari shi yasa lokacin da aka zo azumi ya zo yanzu duka sauran nan da sati guda ina in dai lissahi ya tayi daidai war haka an sauke guda go insha Allah in kuma an yi fa'idatun lala fa in gumma alaikum fa akmilu al'iddata sha'ban 30 kenan yau ne za a cike sha'ban in yaso sai a tashi da shi gobe Allah subhanahu wataala ya gwada mana kuma ya samu yi aikin kirki a ciki kenan mi muke so mu fahimta anan shine mutun dai idan ya ce ya ga wata matukar wani adali ne to ya wadatar ya zamanto a dauki azumi ya wadatar a dauki azumi malai yace wa yadullu lahu kadhalika hadith ibn abbas radiyallahu anhu haka kuma hadisin da yake kara karfafawa akan abin da ya shahi ganin wata shine hadisin abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare su annahu yake cewa jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقال سيتما النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت الهلال يعني الرمضان يتي يا رسول الله ايني ناغا جنجرن وتا ياغا جنجرن وتا رمضان فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مش اتشهد ان لا اله الا الله شن كاشي دا باب ابن دا يچنچنتا ايوا بوتا دا غسكيا سي الله فقال نعم يتي قري ناشي دا باب ابن دا يچنچنتا ايوا بوتا دا غسكيا سي اوبنجي سبحانه وتعالى فقال قال اتشهد ان محمد رسول الله سنكاسي دا تشوا للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزن الله ني قال نعم يتي قري يا رسول الله قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا بلال يا كاي بلال اذن في الناس فليصوموا غدا كاي كما متاني شيلا واتو سدوكي ازمي غوبي كاغا نان ما متون غدا يزو يا كاوو لبارن واتو ونن غني نا وتا kenan wannan duka me yake nuna cewa cewa shi ganin wata ba abu ne ba na rikici ba abu ne ba na kai ruwa rana abu ne wanda shari'ar musulunci ta sawwaka mana akan shi ya ishe mu misali wanda kullum malamai suna bada shi cewa yanzu ka duba ka gani a irin shedu da musulunci yace a kawo babu shedar da aka ce wato mutun ɗaya ne in ya kawo ta shikenan kawo a karba ayi wannan ibada kamar ganin wata kaga ganin wata ibada ce wanda zaka kusance ubangiji subhanahu wataala da ita yanzu mu duba mu gani shedan mutum in gidan ka zo ka ce mutun ya aikata alfasha ta zina sai kaga sheda nawa sai kaga sheda hudu su ma kuma shedun guda hudu sai tabbas sun gani da idan su lokacin da suke aikata alfashan nan idan aka samu ɗaya kuskure duka za mu ku bulala ta mana saboda akari ma mutane mutunci kaga amma sha'anin addini sai ka gani Allah subhanahu wataala ya sawwaka mana cewa mutun dai idan ya zo adali yace ya ga wata kawa dauki azumi kenan wannan shine hadisan da malamai suka yi istishhadi akan wannan hadisin abdullahi dan umar da hadisin abdullahi dan abbas malai yace wa amma man ra'al hilala wa lam tuqbal shahadatuhu fa zahaba ba'dul ahlil ilmi ila wujubus sawm alayhi to idan ya zamanto kai kaga wata kazo ka bada labari aka ce a ba yarda ba lasiya ma irin wannan lokaci wanda zaka gani mutun ya zo ya ga wata mafi yawa dai a irin wuraren mu ana samu a karba sai dai wanda suke da taurin kai kaji sun ji an ce an ga wata kaga mutun ya ki daukan ajin wai yace yo waye gani yo kai ki kaga wanda ya gani zaka yadda ko kajima ba kai ba azumi wai waye gani ai shi bai yarda ba da wannan ganin to kai yanzu tsaya ka tambaye shi kai da wa kai yarda a garin nan misali ka ce ba ka yarda ba ka ce kowa ba adali bane to kai adali ne da kake cewa wani ba adali ba misali kai wa ma sheda cewa kai adali ne kina kaga abin da yake kanka kawo shine ka karba cewa wani ya an ce an ga wata daman ta akai idara aitumuhu fasumu wa idara aitumuhu fa'afiru haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yati idan aka ce muku kawai an ga wata ku dauki azumi aka ce muku an ga wata ku aishi to kai ne ka zo ka je an ce ma an ga wata kaga wata sai ka zo ka bada labari la sai ma irin nan zakka kai labari wajen hukuma ko kuma ka kai gidan sarki ko kuma wajen alƙali zakka kai labari to sai akai ce ba a yarda ba mallan yace to ya ne za ai mallan yace fa zaha ba'du ahli al-ilmi ila wujubi sawmi alai to abai wasu daga cikin malamai sun ta yi kan cewa to kai wajibi ne ka dauki wato azumi saboda mine li annahu dakhilun fi hadith saboda yana shiga karkashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mi sumu li ru'yati ku dau azumi dan ganin wata kai kuma ka gane shi ka gani ma jama'a suka ki karfa kinan kai mi zakai azumi zakka dauka lakinnal murajjah sai dai mallan yace abin da yake rajihi annahu la yasumu wa la yaftaru illa ma annas cewa ba zai dauki azumi ba ba zai aje ba sai tare da mutane ka zo ka gai ba a dauka ba ba a karba ba to abin da yake kanka shine zamanto kai hakuri lokacin da suka ce sun gani sai ka dauka duk da wasu malamai suke cewa a irin wannan zamanin namu wannan ana magana zamanin can zamanin da ana kyautata zato sosai amma sai suka ce a irin wannan zamanin namu yanda lokacin da ka zo ka ce ka ga wata babu wata hujja karfaffa wanda za a kore maka ganin wannan misali ni ne nazo nace na ga wata tabbas na ganshi na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka zo da mutumin kauye yazo yace mishi me ka sheda cewa babu abinda za a ma bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne yace ya sheda annabi yace kawa dauki azumi to wane yazo ya ga wata kuma kuna kyautata mishi zato a gari cewa wane ba mutumin banza bane wane mutumin kirki ne adali ne anguwa ma an san wane adali ne yazo ya bada labari cewa ya ga wata to da wata hujja ce zakka ce ba ku yarda ba wasu malamai suka ce to a irin wannan zamanin kamata yake nan mutun ya dau azumi kai irin wancan wasu daga cikin malamai da suka ce a yajibu as-sawm lazima lahu as-sawm yace saboda mi karkashin hadisin zai shiga sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati amma dai malamin yace abin da yake rajihi shine ka bari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam can cikin hadisi yace as-sawm yawma yasumun yawma tasumun wal fitru yawma tafturun wal adha yawma tudhahun annabi sallallahu alaihi wasallam yace azumi ranar da jama'a suke yin azumi haka sallah ranar da ake yin sallah gabaki daya haka ranar layya ranar da kowa yake yin layya kinan kalkashin wannan hadisin wasu daga cikin malamai suka ce a a abin da yake sai dai yayi hakuri wato ya dauka tare da jama'a ka zo kai ka ga watan ka zo ka bada labari sai aka ce ma a ba a yarda ba baka gani ba to sai kai hakuri kenan washe gari an cike Sha'ban 30 sai ka dauki azumi gabaki daya kai ma kai hakuri ka dauki azumi gabaki daya tare da jama'a kenan wannan shine abin da malamai suka tahi kan shi wato suka ce kenan ya zamanto ya azumta tare da mutane sannan kuma ya aje tare da su malamai ce idan yakfi fi dukhuli shahr shahidun wahidun thiqa yace abin ne wanda ya wadata abu ne wanda ya isa ya tabbatar cewa azumi an ga wata mutum ɗaya wanda yake amintacce yazo ya bada labarin cewa ya ga wata to sai ya dauki azumi gabaki daya wanda alhamdulillah ka gani yanzu ana kiyayewa nan idan an ga wata zaka gani an ce mutum ya je gidan sarki ya bada labarin tabbas ya gani hada wani karin kokari a ce sai an bashi qur'ani ya rantsi da qur'ani duka wannan wasu matakai ne wanda dai ba shari'a ba ta dora amma dai abinda yake kawai shine wani adali ne siqa amintacce ya sheda babu abin da ya cancanta ayyuwa bauta da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya gani wata kuma yazo ya bada labari to sai a karba ya zamanto an karba an yi aiki da shi an dauki azumi mallan yace wal hukmu fi hadhihi al mas'ala mabniyun ala mas'alatin ukhra wa hiya hal ru'ya min babi shahada aw min babi al ikhbar yace wannan mas'ala hukuncin ta yana doruwa ne akan hukuncin wata mas'ala ita ce shin wai shi ganin watan da aka ce na shedawa ne ko kuma na bada labari idan ka gani wata in he ka zo da shedu an sheda ko kuma a kawai idan ka gani labari ne zaka bada bi ma'ana mallan yace hal huwa khabarun fa yaqulu fihi man yuqbal khabaruhu labari ne zaka bada kenan yanda kawai wanda zai bada labari idan ka zo ka bada labari za a karba misali ba ku an fahimta misali labari yanzu wane a cikin nan misali masallaci wane zai zo ya baka labari yana baka kuma ka karba ka gaskata to shi maganin wata haka ne ko kuma a'a sai da sheda wani labari idan an kawo ma sai wani yazo da shaidu tukun zai tabbatar ma haka ake cewa ganin wata sai malam yace aw shahadatun fala yuqbal fiha illa man yuqbal shahadatu malam yace hunaka farqun bainal babayn yace fada'iruhu al ikhbar wa awsa min da'iratu shahada li anna al ikhbar yuqbal fihi al wahid wal mar'a wal 'abd fa idha qulna hadha khabarun diniyyun fa ashbaha al ru'ya qabla fihi qubila fihi al wahid yace wannan yana da bambanci saboda idan ya zamanto muka dauki cewa labari ne zai bada cewa an ga wata ya ga wata misali kidan kaga wannan zai shiga mutum guda zai iya bada labari mace tana iya bada labarin ta ga wata bawa haka yana iya bada labarin cewa wato ya ga wata kidan mutum ɗaya daga yazo ya bada labari sai a karba amma idan muka ce kuma shahada ce shaidawa ce malam yace likaunha likaunihi yata'allaqu biha huququl khalqi fala budda min shahidain idan aka ce shaida ce to saboda yana da alaka da haƙƙi na wato mutane haƙƙi na talikai kenan ba makawahi ya zamanto da shaida guda biyu waliza saboda haka malam yace kharaja khuruju dukhul shahr ramadan min al-hukm al-am al-warid fi hadith wa in shahida shahidan falyasum wa afthiru bin nass wa huwa hadith ibn umar wa hadith ibn abbas radiyallahu anhu wa baqiyat sa'ir al-ashhur al-asahhi annahu yasbutu dukhuluhuma bi shahadati ithnain li'annaha tatarattab 'alayha huququl maliyya malam yace saboda haka aka ce to shi azumi daukan shi za dauka da shaidan mutun guda da labarin mutun guda amma huta daga shi kuma wasu suka ce a sai da labarin mutun biyu sun yi shaida cewa lalle wata ya huta sabon wata ya kama saboda yana da alaka da wasu hakoki na dukiya ta jama'a to ala kulli hal malam wata mas'ala ce ya gode mana cewa mu fahimci shin shi ganin watan yana da alaka ne kawai da labari ne za a bada ko kuma a'a ganin watan abu ne na shaida dole sai an samu wani wanda zai yi shaida cewa kenan kaman mutum biyu sun bada labari cewa sun ga wata amma kamar yanda yake rajihi shine magana wanda ta gabata cewa labari ne mutum guda idan yazo ya bada ya wadatar malai cewa qad yaqulu alqa'id tana yiwa bai fada yace inna hadith ibn umar wa hadith ibn abbas fi qissati al-arabi yadullani ala wujudi shahidaini ibn umar wal a'rabi cewa hadisi abdullah dan umar da ya gabata da yace tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu da hadisin abdullah dan abbas da yake cewa jaa arabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu alhilala yace wannan yana nuni cewa mine mutum biyu ne kenan zai zamanto shaida guda biyu ne malam yace a laisa kadhalika wannan ba haka bane ba saboda mi fa qissatu bin umar radiyallahu anhu hadathat fi sana wal ukhra hadathat fi sanatin ukhra saboda wannan kissoshi guda biyu duka hadisi guda biyu ba shekara guda bane suka waro ta ibnu umar wata shekara ce haka ta shi ma a arabi mutumin kauye da yazo shi ma wata shekara ce ba a nafsu shekara ce malai yace to wa shahid shi mai yin sheda ko wanda mai bada labari idan an ga wata idza kadhaba fi shahadatihi bi an shahida annahu ra'a al hilala wa lam yarahu cewa idan yazo ya bada labari cewa ya ga wata shi kuma bai ga ba wata wasu na kawo hujja da wannan cewa idan to yazo ya bada labarin cewa ya ga watan alhali bai ga watan ba to ya ne za ai kaga mun dauka ba a daidai ba kenan la Allah mun dauki azumi ko mun ajiye azumi ba a daidai ba duk mafiya mutane haka ne wato yake zo musu a cikin rai sai ka gani ana sakaki da daukan azumi malai yace fa in kana zahiruhu listiqama hakama alqadi bi qabulha wa lazima an-nasu siyama ce idan ya zamanto wanda yazo ya bada labarin abinda yake bayyana a tattare da shi cewa shine mutun ne wanda yake amintacce mutun ne wanda gashi nan yana da istiqama yana da daidaituwa akan addini malai yace to alqali zai karbi wannan maganar tashi ya karbi wannan maganar tashi kuma abinda ya lazimta ga mutane shine a dauki azumi ko da ƙarya ce yayi amma dai ya tabbata shi dai wane mutun ne wanda yake da salama mutun ne wanda yake da istiqama mutun ne wanda a bayyane addini tare da shi yace kenan kawai dauka zai amma mine waya asam likadhibihi amma zai zamanto ya samu zunubi saboda wannan ƙarya da yayi zunubi ba akan ku ba zunubi akan wa akan shi ubangiji subhanahu wataala zai tsida a gobe ranar tashin alqiyama malai yace fa in zahara kadhubuhu idan kuma da yazo ya bada labarin cewa ya ga wata sai ya bayyana kawai gashi nan ƙarya ce ya tuntura mallan yace hukuma bi fisqihi wa raddat shahadatuhu mustaqbilan ce wannan sai a hukunta da fasikancin shi kuma koda zai ƙara bada wata sheda kan wani abu ba za a ƙara karbi sheda shi ba mallan yace wal ghalib anna misla hadha yace abin da yake galibi wanda zai zo yayi ƙarya cikin sha'anin addini la yastamiru mustawirran bayya zuwa ya samu lokaci yayi ta tahiyya yayi ta istimrari yana ma mutane ƙarya kan sha'anin addini saboda addini Allah ne yayi doki nauyin kula da addinin nan alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda duk wanda aka samu ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya sai ka gani wannan ƙaryar tashi ta bayyana sai an samu malamai sun bayyana cewa wane ƙarya ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka to dukkan mutumin da yazo yayi wata ƙarya a cikin sha'anin addini misali yace ya ga wata alhali bai ga wata to wannan tabbas ubangiji subhanahu wataala sai yazo ya fadda hashi ya bayyana wannan ƙarya ce yayi a cikin wato al'umma mallan yace balla budda an yafdahu Allahu jalla wa ala bari dai ba makawa sai ubangiji subhanahu wataala ya huddo ya wulakanta shi ya bayyana cewa lalle ƙarya ce wato yayi yace ya ga wata mallan yace wa qad wajada fi qurunil ula haqiqa an samu wanda a ƙarni na farko ba'du man ya'tabad ala jahlin wasu wanda suke bautawa Allah akan jahilci wa yaqulun suna cewa innahu yashhadu bidukhuli shahr kadiban suna shaidawa cewa sun ga wata alhali kuma ƙarya suke wa yabraru li fi'lihi bi anna an-nasa yaziduna fi siyamihim yawman wa huwa khairu suna cewa a ai in muka ce ma mutane ma an ga wata koda bamu gani ba mun yi ƙarya to ai mutane idan sun yi azumi ai alkhairi ne suka ƙara ma kansu wai kwadaitarwa ce suke da jahilci da ƙarya mallan yace haza min a'zamil jara'im yace wannan yana daga cikin mafi girman jarima saboda wa huwa kaman yakzibu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyarghibu an-nasi fi din yace wannan daidai yake ga mutumin da zai zo yayi ƙarya ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya dan ya kwadaitar mutane akan wato abin da ya shafi addini amma inda ya gabata cikin karatunmu na mustalawul hadis wanda yazo ya kirkira hadisan ƙarya kowace sura ta alqur'ani yazo ya kawo mata falala aka tambaye shi dan me yasa kai haka da ƙaryar shi ta bayyana saboda duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya sai ta bayyana aka ce kai lahiya ka zo ka tuntura ƙarya daga annabi sallallahu alaihi wasallam kace kowace sura ga falalarta wannan sura ga falalarta tun daga nasi habbaqara kace lahiya yace a ya ga mutane sun koma karatun fiqhu sun bar qur'ani shi yasa yayi haka nan to addini bai bukata sai kai ƙarya bai bukata ƙaryarka cikin addini shi addini yana nan mutane dole sai sun yi shi sai Allah subhanahu wataala yake kare shi yace wa fi qira'atul qur'ani haka da karatun alqur'ani yace wa hadha jahlun murakkab yace wannan babban jahilci ne jahilci ne na ƙarshe kololuwa yace wa aqibatuhu wakhima ƙarshen shi kuma shine tabewa da kuma abin da ya shafi wulakanta mala yace faddinu kamil addini wato a cike yake haka walaysa bihajatun ila ijtihadil juhal ti addini bai buƙatar wato wani ijtihadi na jahilai a ce mutum jahili bai da bai san ba sha'anin addini ka zo ka ce zaka yi ijtihadi a cikin addini addini bai buƙatar wannan ala kulli hal malam wannan bayanai da ya kawo mana ya mana bayani ne kan wato shi shiga watan azumi yaya ake gane shiga watan azumi shine da ganin wata ganin wata kuma mutum ɗaya idan ya zo ya ce ya ga wata matukar wani amintacce ne ba mutum ba ne wanda yake ba adili ba ba bai da mutunci to wannan abin da yake shi ne a karɓa a ɗauki azumi gobe a yi azumi kamar yadda hadisai wato suka gabata to sai malam ya ce ikhtilafun mafaliya wata masala wadda take da alaƙa da wannan shi ne wato sassaɓanin wurare sassaɓani na abin da ya shafi hudawar rana yanzu duniya idan muka duba zan muka yanzu mu nan muna dare wani waje kuma suna me suna asuba wasu kuma fa wasu marece wasu rana haka duniya take sassaba to wannan sassabani na abin da ya shafi hudawar rana da faduwarta mallan yace wa mimma yata'allaq bi hadzal janib ma yatakallamu alayhi alfuqaha fi almas'alati ikhtilafu almatali' wa hiya law ru'ya alhilal fi dawlatin mu'ayyana ها هل يلزم بهذه الرؤيا صيام المسلمين جميعا أو يلزم من في بلد الذي رؤي فيه الهلال وتبقى بقية البلدان على حساب مطالعها ورؤيتها malan yace wannan mas'ala abin da yake tattare da ita shine abin da malaman fiqh suka yi ta bayani akan shi shine yanzu da ya zamanto an gani wata a wata kasa misali zamanin da muke ciki yanzu zan mu gani wata rana a ce Saudiya sun ga wata mu nan Saudiya za su ga wata kafin mu ranar ta fada ma misali zan mu ji an ce Saudiya an ga wata to shin wannan ganin watan misali na Saudiya ko kuma na wata kasa daban idan suka gani malam yace ya lazumta ga baki ɗaya musulmi kowa ya dauki azumi duk duniya duk wani musulmi ya dauki azumi ko kuma a'a sai kowa na garin su ya gani saboda faduwar rana ta sha bamban kina wannan wata mas'ala ce sai malam yace to qauluhu sallallahu alaihi wasallam mu koma tushe asali fada da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ruqyati wai azumi dan ganin wata malai yace laisa khasan bi ahli almadinati tamaman kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idha ata ahadukum alghaid fala yastaqbilu alqiblata wala yuwalliha zahrahu walakin sharriqu aw gharribu yace annabi da yace sumu li ru'yati kuyi azumi dan ganin wata idan aka ce muku an ga wata yanzu da sai ma a wannan zamanin duniya ana ganin wata in a ƙarshen duniya ne a ƙarshen yamma yayi yanda Allah subhanahu wataala ya yassare wannan to annabi da yace su muli ru'yati da mutanen Madina kada yake ko kuma da dukkan musulmi kenan malam yana so ya nuna maka cewa kenan wannan ba khas bane ga mutanen Madina a daga an ce an ga wata duk duniya kowa ya dauki azumi an gane masalan da malam yake so ya bayani yace saboda me saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadukumul ghaib lokacin da mutun yaje korami yaje bayan gari zaka biya bukatarka annabi yace fala yastaqbilu alqiblata kada ka fuskanci alqibla lokacin da zaka biya bukata kuma kada ka bata baya annabi yace sharriqu aw gharibu kuyi kalli gabas ko kuma ku kalli yamma to wannan ya takaita ga mutanen Madina ko kuma hammu kowa da kowa dukan musulmi an gane to in dai haka ne malam yace wa inna ma yattajihu li kulli man yatasawwaru minhu al-ijaba gabaki dai kenan yace fal asl asali shine annal khitab lil umma kulliha wannan khitabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gabaki dai da al-umma yake yace wa ala hadha idha ru'ya al-hilal fi ayyi baladin min buldan al-muslimin fa innahu yalzam jami'il muslimin fi sharq al-ardi wa gharbiha as-sawm ce idan ya zamanto an ga azumi an ga watan Ramadan a gari ɗaya na garin musulmi to abin da yake kan dukkan musulmi wanda yake yamma da gabas da kusum da arewa abin da yake kan shi ya lazamta ya dauki azumi malai ce li annal khitabu muwajjahun ilayhim saboda wannan magana an jehwa ta ne zuwa gare su gabaki ɗaya wala yujad ma yukhriju ba'dhum min umum hadha alkhitab babu kuma wani nassi da zai hudda wasu daga ciki malai yace wali kauni hadha adbat lin nas kuma wannan yafi zaman tawaye samu mutane su zamanto sun samu dabti a cikin lamarin sha'anin gaurin wata a ce wani gari daga ya gani gabaki ɗaya musulmi sun yi ittifaqi kawo sun dauki wato azumi gabaki ɗaya yace wa aswanu lisiyamihim yafi kiyaye musu azumin su fala yatruku al-amru lijtihadatil buldan baza a bar balamarin ga wato ijtihadi na gari ruwa wannan gari da nashi bi ma'ana malai yace anna ha'ula'i yasumuna yawmal khamis misali a ce wancan sun dauki azumi yawmal khamis wancan sun dauki azumi yawmal juma'a wa ha'ula'i yasumuna yawmus sabt wancan sun dauki azumi ranar subdu wa yuftiruna qablahum bi yawmin aw yawmayn wasu kuma sun yi aje azumi kahin wasu su aje da kwana ɗaya wasu ko kuma da kwana biyu malam yace wa bi hadha qala jam'un min ahli al-ilm wa huwa al-ma'ruf inda al-hanabila wasu daga cikin malamai da yawa haka suka ce kinan gani ɗaya na gari na musulmi ya wadatar duk duniya musulmi su dauki azumi wanda kuma wannan mazhaba ce ta hanabila wato gabaki ɗaya tayyib wannan mas'ala da jimawa kwanaki kamar yadda malamai suke bada labari cewa musulmi la siyama kasashe wanda suke manya irin su Saudiya kasashen Larabawa an yi matukar irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sun yi matukar kwadaitar da shugabannin su na azo ayi tauhidin wato musulmi su zamanto ganin watan su guda daya ya zamanto an sanya jagora la'al ta zamanto koda Saudiya ce saboda Saudiya ita take tsakan duniya kaga abin da yake tsaka kuma zai yi didi da ko ina inda ta kasance take kula da sha'anin abin da ya shafi haji kaga arfa da haji duk rana daya ake yi ko rana daya ake hawan arfa duk duniya ba wani wanda zai ce ka taba jin wani wanda ya ce azumin mu na arfa ya gobe ha babu duk wani lissafin ku idan aka zo zaka ka me da shige arfa da ta zo kai yau in kana da tara Saudiya suna da takwas kaga ba azumi ba zaka yi ko ka taba yin azumi ko ka taba azumi kabar na gobe su Saudiya gobe suna arfa kai kace a lissafin kai yau kai a garin ku tara kace yau zakai kaga babu sun yi tauhidin wannan to malamai sun yi matukar kokarin yanda za a zamanto hatta Ramadan ya zamanto an yi tauhidin shi an maida shi abu guda yanda gari na musulmi ɗaya idan ya gani matukar an tabbatar da ganin wannan shikenan kowa duk musulmi su dauka amma duk da haka akwai wanda har yanzu da ganin Saudiya suke dauka misali ka je Togo ko wani abokin mu na Togo yake gayi mana su da Saudiya ta ce ta ga wata su ma a lokacin suke sun dauki azumi da hukuncin Saudiya suke dauka kaga wannan sun dan ba kansa lafiya sun huta daga irin abubuwa na sauran jama'a amma dan zaka gani an ga wata a nan Niger Nigeria ba gani ba wanda kuma malamai zan mu zo mu gani yanda suka yi bayani kan in dauka ma za a yi na afrat kamar yanda suka yi sabani kina wannan mas'ala magana ta farko shine mine game da idan gari guda ya gani abin da yake fi dacewa shine gabaki ɗaya musulmi su dauki azumi to malam yace wa min ahli al-ilm wasu daga cikin malamai kuma suna gani mine man yara ikhtilaful matalib akwai sabanin hudan warana sai suka ce wa annahu idza ru'iya al-hilal fi baladin fala yalzam ghayruhum as-siyam idan aka gani wata a wannan gari a wannan kasa to wannan kasa ba dole ba a ce sai sun dauki azumi saboda basu gani ba misali in so basu gani ba misali nan Niger aka gani Nigeria ba gani ba sai Niger su dauki azumi su kuma basu dauka ba wasu malamai suka ce haka illa man kana ala simatiha wa ittihadi matla'ahu ma'aha sai dai bari wanda ya kasance akan wato yanayin su guda lokacin da ranar take hutawa da garuruwan nasu duka guda ne babu wani tsirayyen lokaci wanda yake da tsawo yanzu misali idan ka duba nan Niger Nigeria duka irin mu ba guda ba irin mu guda ko to kamar irin wannan da ina ne kuma Benin irin mu guda Chadi irin mu guda wannan Mali Burkina Cameroon Mali ba irin mu guda akwai awan sai inar ko to nan ya saba yayi nisa to wanda suke lokaci guda wasu malamai suka ce to idan gari guda ya gani to su ma abin da yake kansu su dauki wato azumi shine malam yace yace wa istadluna ala zalika bi hadisi ibn Abbas al-Mukharraj fi Muslim malamai sun yi istidlali akan wannan hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cikin sahih Muslim wa huwa shine yake cewa anna Quraiban qadima al-Madina min ash-Sham Quraib ya gabato Madina daga Sham fara ahli Sham al-hilala fil Juma'a lokacin da yana Sham mutanen Sham sun gani watan Ramadan wato daren Juma'a wa ahli al-Madina ma ra'awhu su kuma wanda suke Madina busu ganshi ba daren Juma'a illa yawm as-sab sai rasubudu suka gani wannan wata fa qala Quraib sai yake cewa inna umma Fadl bint al-Haris ba'asathu ila Muawiya bi Sham wato ummu al-Fadl ta aika shi zuwa wajen Muawiya a Sham fa qala sai yake cewa fa qadimtu Shama sai na isku na gabaci garin Sham fa qadaitu hajatuha wastahalla alayya Ramadan wa ana bi Sham ya ida bukatun da ta tura shi a garin Sham sai watan Ramadan ya kama mishi wato yana can Sham yace fara'aytu al-hilala lailatal juma'a shi da kanshi ya ga watan wato daren juma'a ya ga wata summa qadimtu al-madina yace sannan na dawo madina fi akhir ash-shahr a karshen wata saboda Sham da Madina ta yau akwai tsawo sai karshen wata ya iso Madina fa sa'alani Abdullahi bin Abbas sai Abdullahi dan Abbas ya tambaye shi radiyallahu anhuma thumma zakara al-hilala fa qala ya tambaye shi game da sha'anin ganin wata yaushe kuka gani wata a Sham fa qala sai yace mishi mata ra'aytumul hilala yaushe kuka gani wata yace ra'aynahu lailatal juma'a mun ganshi daren juma'a faqala anta ra'aytahu kai ka ganshi daren juma fa qultu na'am yace kwarai da gaske na gane shi wa ra'ahu an-nasu wa samu wa sama ma'awiya yace ni na ganshi mutane sun ganshi sun dauke azumi haka wato shugaba ma mu'awiya ya dauke azumi yace faqala sai yace lakinna ra'aynahu laylatas sabt bari dai mu mun ganshi daren asabar daren asabar suka gani wata yace fala nazalu nasumu hatta nakmul 30 aw narahu yace ban gushe ba ga munan muna yin azumi har sai mun gani wato mun cika azumi 30 ko kuma mun ga wata kafin ya cika 30 yace awala taktafi bi ru'yati muawiya wa siyami yanzu ba ya wadatacce ku ba ku zamanto kun wadatu da ganin da muawiya yayi a sham da azumin da suka dauka a ranar da suka dauka qala la yace a haka za amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu malai yace falam yaftur ahlul madina bi fatri ahli sham almabniyun ala ru'yatihim kaga mutanen madina bisu zamanto ba sun aije azumin su akan yanda ɗan mutanen sham suka dauki azumi yanzu sun dauki azumi su da ran juma'a kaga suna gaban su kenan suna gaban su da kwana daya kenan misali da zai yi 29 a can su gani wata shi kuma nan suna da 28 in sun ganshi to sai ayi sallah gobe a rama guda in ba a ganshi ba kuma za su huce sai sun watan su ɗan madina misali mu nan Niger ayi misali nan kusa da kowa ya gani misali Niger Nigeria wanda yake Nigeria dauka masafa tana da tsaho da yawa wanda yake Nigeria sai ya ga wata daren juma'a kenan daren juma'a wayewar wayewa as'alala daren juma'a wayewar juma'a yau alhamis misali da dare dan lissayin dare da juma'a ba kowa yake gane yau alhamis da dare aka ga wata kenan juma'a za a dauki azumi misali dan Nigeria sai ya dauki azumi ran juma'a mu kuma anan ba mu gani ba sai da suka kai azumi daya mu kuma a lokacin daren subuhu he muka ganshi to haka ne ya faru da su a Sham da Madina to da suka ganshi yace shin ba zakku wadatu ba ku ɗan Madina da wancan gani da mutanen Sham suka yi mu ce mu ne ɗan Niger ba mun wadatu ba da ganin da Nigeria suka yi yace a'a yace haka za amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu yace in ma ya zamanto mun cika innam wa innama akmilu ramadana 30 yawman wal hadith sahiha yace bari dai sun cika ramadan kwana 30 kuma hadisin wannan ingantacce ne wa marfu inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa hadha al hadith amma wannan hadisin la yadullu sarahatan ala i'tibari li ikhtilafil matali wato bayanuni a bayyane inji malam yace kan cewa sasabanin wato wanda suke hudawar rana waliza malam yace saboda haka kadi yastagribu ba'dhum min wujudi ba'dil muftin mimman urifa anhum ittiba'is sunnah yufti bi khilafi hadha alhadith ragam sihhatihi lakin man yata'awwal yajid anna alhadith la yadullu ala alqabul bi i'tibari ikhtilaf almatali lianna qawl ibn abbas radiyallahu anhu hakadha amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahtamilu al-amrayn malan yace to duk da haka dai wannan hadisin bayanu ne akan cewa fa kowanne su yi aiki da ganin su yace saboda mi saboda yace kuma zaka gani wasu suna fatawa akan cewa wannan hadisin hujja ne akan wato kowa ya aiki da ganin su yace inna ma magana da Abdullahi dan Abbas yace haka za amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana da fuska guda biyu yace fuska guda daya cewa annahum amar annahu sallallahu alaihi wa sallama amarahum bi itibari ikhtilafil matali yace annabi kamar ya umurce su ne da kowa yayi wato aiki da sasabanin hudawar rane yana iya daukan hakanan hadisin ko kuma mine annabi na abbas radiyallahu anhu fahima hadisu sumu li ru'yatihi ad-dalala ala ikhtilafil matali wa hina idhin yakumu hadha al-fahm ijtihadun minhu yace ko kuma shi abdullahi dan abbas ya fahimci cewa da aka ce ku yi azumi dan ganin wata shi ma yana nuni akan sasabanin wajen hudawar ranan mutane kenan wannan ya zamanto fahimta ce ijtihadi ne daga wajen shi yace wal ijtihadu fi misli hadha al-majal fi misli walil ijtihadu fi misli hadha al-majal babu ijtihadi kuma akwai cikin irin wannan wato wurare yace fa man ijtahada mutumin da ya ijtihadi wa qala bi adami i'tibari ikhtilaf al-matali falahu salaf duk wanda yace a musulmi su zamanto ganin wata guda zasu dauka to yana da magabata wanda suka tahi akan haka wanda ya dauki dalilin hadisi kuma wadih ne annabi yace sumu li ru'yati wanda kuma ya ijtihadi yace a sabanin hudawar rana yana iya kowa ya dauki garin su yanda aka gani ku dauki azumi shi ma akwai wato magabata kamar yanda shi Abdullahi dan Abbas anan wato ya bada bayani ala kulli hal wato wannan mas'ala fahimta guda biyu ce wajen malamai shi yasa malamai suka ce a yanzu idan ba a samu ba aka yi tauhidin ganin watan kinan babu laifi idan kun yi aiki da ganin watan kasau ganin watan kasar ku babu laifi idan kun yi aiki amma matakar mutun ya kula cewa idan aka ce mishi an ga watan kinan miye akan shi kinan yin azumi ne akan ka ba ruwan ka cewa a wanda ya ganin waye ne aina aka gani an ce ma laluna ayati a farsiya minsurwa to alhamdulillah kawai allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda kawai ka dauki azumi kai niyya ka dauki azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke maka kace eh ka bi diddigi cewa waye ya gani wanda ya gani na yarda da shi ko ban yarda ba da shi kaga wanda kofa ce zaka bude kai kanka an yarda da kai ko ba a yarda ba da kai warantana haka ce ka yarda da wanda ya gani yana wannan abu kame da shi gehe shi kuma babban abu a irin wannan lokacin idan Ramadan ya zo zaka gani dukkan wanda bai da ta cewa a sha'anin addini bai da alaka ta kusa ko ta nesa da zuwa makaranta zaka gani shi yau zai fara fatawa akan ganin wata zaka ga cece kuce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wanda ko aka a shekarar gabaki dai in ka cewa ne dan Allah zo zamna gayi mun sunayen wannan wata na musulunci gabaki daya wallahi ba zai iya gayi ma ba kwata kwata ba zai iya gayi ma ba amma da shi za a zo a danne a ce sai an kashe tsohuwa akan daudawarta akan cewa su busu gani ba ganin gwamnati ne ko ganin tele ne ko ganin kaza wallahi ka ba kanka lafiya wannan yake sa ka gani mutun kana ganin shi wallahi ka godewa Allah da ya baka ni'imar wato musulunci da ni'imar gane sunna mutun zaka gani gashi nan dai iya mutun da hankalin shi kamar ya fahimta amma ka isko shi rasallah yana azumi rasallah wanda haramun ne ayi azumi rasallah kamar da hankali saka gani mutun haka zo ka ringa gwadan da mishi ya nuna kai wani ko wani kafir ne ma ko minene kai da ka aje azumi baka wannan ba yo wai an gani wata waye ya gani kai ka tambaye shi tunda yake a gidansa ya gaima wa ya taba ganin wata tunda aka fara Ramadan to abu ne wanda muke ba kanmu wahala kuma dai duk mafi yawa abin da yake kawo mana wannan shine jahilci da sanin karatu ba a san ba karatu ba a je ba aka nemi karatu kuma kace he ka hodi he kana da ta cewa a cikin addini ta kaga kai yanzu wannan umba kuma wannan yaudara kai ce ma yaudara kai ce yanzu dan gidanku ko wanin ku in bai da lafiya aje shi a gida kace kai ma doctor ne kace kai doctor ne kai zaka bashi magani kaga me ka mushi a katta kai ga operation ma da kai a kace ya dauko kaza ka bashi ka dauko kaza ka bashi ba dole ba nan da nan zaka kai shi likita likitan ma in ka je kana neman wane ne babban doctor ne a likita in irin su wannan ne sai ka ce a sabbi ne wannan sai ka yi son ka samu wanda yake koli to ka gani amma kuma sha'anin addini kabar ma malamai wanda Allah subhanahu wataala ya ba su kabar ma almajirai wanda suka je makaranta wanda idan kai kana so ka ce ta ce a cikin sha'anin to ka dawo ka koma makaranta ita ce magana Allah subhanahu wataala ya kare mu malai yace wa kad yaqulu alqa'il sura lokaci mai da fakarata malai yace wa kad yaqulu alqa'il kuma mai fada yana iya cewa inna fahmus sahaba muqaddamun ala fahmi ghairihim ai wato fahimtar sahaba ita ta kamata ya zamanto an gabatar akan wata fahimta malai yace fa yaqulu hadha huwa al-asl wannan shine dama asali lakin hadha la ya'ni anna fahmus sahaba aw fahmur rawi mulzamun li ghairihi ba yana nuna cewa fahimtar sahabbai ko kuma fahimtar wasu marawaitan hadisi ita ta hilazimta da wata fahimta ta waninsu malan yace wa alaihi yadullu hadisi rubba muballighun aw amin as-sami kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa wanda zai isar ya zamanto wanda ya yi shi ya yi shi ma kula da istinbadi akan wannan abu yace fa hadhihi al-mas'ala min daqa'iq fi hadisi ibn abbas yace tana daga cikin mas'ala wadda take daqiqa jiddan ba kowa yake fahimtar ta ba daga hadisin abdullah ibn abbas malan yace wal musafir hukumuhu hukumu bal hukumul balad alladhi yadkhulu alaihi sharun fi yace shi kuma mai bulaguro hukuncin shi hukuncin wato ganin watan da ya shigo cikin shi misali kai ne kana bulaguro kamar yanda misali ka huto daga Saudiya an ga wata an riga mu ganin wata mu anan Niger misali sai ka zo Niger kuma kenan kaga azumin ka ya ne ka huce ɗan Niger da aje tunda ka dauko daga can ka dawo nan misali can suna 20 ka taho nan su kuma suna da 19 ka zo da dare gobe za dau zasu dauki na 20 kai zaka dauki na 21 kenan hukuncin kai yanzu shin hukuncin ɗan Saudiya kake ko kuma hukuncin ɗan Niger shine malam zai mana bayani ana sai yace fa idza safara wa lam yathbutu siyam fi baladihi fa innahu la yalzamuhu sawm fa idza wasala ila baladin wa sabata ru'yatul hilal indahum wa qad samu fa yalzamuhu al imsak wa yaqdi hadha al yawm to kai ne yanzu misali wannan na Saudiya idan ka zo nan to hukuncin kai yanzu ya dawo hukuncin Niger azumin ka koda 21 gare ka Niger suna da nawa 20 to yanzu ka koma can in ya zo 30 kai kuma kana da su kuma suna da nawa 29 suka ga wata to alhamdulillah kai ka zo 29 suna 28 Saudiya suka ce sun ga wata kai gobe ka kara kaga a can ka dauko amma sun gani wata su kai kuma da ka dawo nan to ka samu karin bonus na guda sai ka kara guda alhamdulillah in ya so an gani anan sai ka aishi to malamai suka ce idan ya zamanto to ya zamanto su sun gani sun kana da 20 kana da 30 nan ana da 29 kuma ba a gaba wata 30 ne dai zakai ayo an taba yin ramadan 31 to wannan yayin a tambayi malam fatawa sai aje ayi fatawa ala kulli hal ko kuma misali kai ne ka zo garin da kake ba a dauki ba azumi misali mu nan Niger a ce ba a gaba wata sai ka tashi kai bulaguro ka tayi Nigeria da asuba ka tayi Nigeria Niger an ce ba a gaba wata sai ka iske Nigeria sun dauki wata sun deja ana azumi kai da ka karya ma a bakin boda da rana kai iske suna azumi to abin da yake wajibi akan ka kame bakin ka baka ce ba a kai ka dauko daga can ba na a kame baki zakai hukuncin ka kuma ya koma can eh kenan hukuncin Nigeria an yi 28 da kai akai sallah ya karama wato guda malai yace wa fil hadisi kari Quraib al-mutaqaddim mas'ala muhimma wa hiya anna Quraiban alladhi sama fi shamil jum'a thumma qadima al-madina fa wajaduhum samu as-sabt idha atamma ahli al-madina ash-shahr 30 kayfa yasna to ga misali malai yace Quraib da yazo daga Masham yace da yazo Madina su a Sham sun riga Madina daukan azumi ko sun dauka wata rana ranar Juma'a su kuma Madina sun dauka ranar Sabt to idan ya zamanto sun zo Madina kuma Madina sun cika wato azumi 30 shi kuma deja rada za su cika 30 din shi yana da 30 ne su gobe za su dauki na 30 malai yace min ahlul ilm daga cikin malamai man qala cewa man akmala 30 yawman bi wasilatin shar'iyyatin mu'tabira fala yazal dukkan mutumin da ya zamanto ya cika azumi 30 da hanya wadda take ta shari'a hanya ta shari'a wace ta ganin wada ya dauko azumi a wani gari sun rigai garin da ya taho fara dauka sai ya cika 30 in shi su kuma basu kai ba 30 to abin da yake kan shi kada ya kara saboda me fa shahr la yakunu aksar min 30 watan musulunci bai laitaranta watan musulunci bai laitaranta shi daga 29 sai kwambe sai 30 shi watan musulunci bai yin 31 kenan malamai suka ce ba ya kara ba sai dai kai kenan a sai wannan yanzu sai sallah ya kai idi amma baka kara ba 30 yin sai ka zamna ba azumi ba kai a kame ya zakai ko shagali zaka sai dai kallabe kana ji kame ya zai ya kai ya ci abinci kenan ga kame kana ci baka ci abinci ai kana azumi kenan ko kuma niyya ce baka yi ba ko kuma shiga daki zakai ka ranga dan cin abincinka ya kauto ka ranga kallon jama'a kai da ja ka cika 30 din ka Allahu musta'an wala yace walau sama ma annas fala ya'tab koda ya azumi tare da mutane bayyana zanubi li anna alfitra hina yafturu annas wa lam yafturu idan ya zamanto kuma ya huce wasu suka ce ya huce to bai da laifi wannan ma saboda hadisin wancan cewa azumi ranar da mutane suke yin azumi haka sallah ranar da mutane wato suke yin sallah fala yakunu siyamuhu sa'iman yawmal eid ba zai zaman to azumin da yayi azumi ne na ranar idi saboda ai a garin ba idi ba ake kenan ba ya zaman to ba azumi ne ranar idi wa in kana idan fi sham koda ko ya kasance idi ne a wani gari sai inda ya fara dauko azumi to koda ya dauka anan ya wuce ko na 30 ne ko kuma ya nemi karawa to wannan ba zai zamanto ba wato yayi laifi da cewa yayi azumi a ranar idi kenan dai ala kulli hal abu ne wanda shi shari'ar musulunci komi ta karantar da mu komi da kake so yanda zaka gabatar da ibadarka to addinin musulunci ya karantar da kai kaga wannan mas'ala ta cewa na dauko azumi daga wani gari eh nazo wannan garin kuma mun rige su dauka kenan yaya zai kenan shine mallan ya kawo mana wato bayani kenan wannan abu na farko game da wato abinda mallan ya kawo mana insha Allah gobe zan mu ci gaba kenan mu gani ikmalu iddat sha'ban da fatan abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya zama ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.